lamarin da ya kusa rikidewa zuwa ga tarzoma ganin yadda commissioner yan sandan birnin Abuja Bernard Igwe ya zo da kansa tare da motoci sama da biyar ciki da motar yaki kirar gun truck a turanci yana mai cewa ba mai fita yin zanga zanga akan titin Abuja daga cikin dandalin Unity Fountain comrade Ikeguru Chukwugoze shugaban kungiyar nasu na jami'ar Nnamdi Azikiwe reshen da ke fadar gwamnatin jihar Anambra wato Oka ya ce sun fito ne don mika ga yadda aka rike musu albashi tun bayan yajin aikin da suka gudanar a shekarar 2022 yana mai cewa sakon su abu ne mai sauki gwamnati ta duba lamarin su kuma ba tsarin demokradiya bane ayi barazana da bindigogi da wukake wanda ya saba wa doka a yayin zanga zangar lumana da kungiyoyin suka shirya ba a bar yankin arewa maso gabas a baya ba inda wakilai daga jami'o'in gwamnatin tarayya na jihar Gombe Bauchi da ma Adamawa suka hallara suna mai cewa kamata yayi gwamnati ta saurari koken su.
Sunana Komare Mukhtar Abubakar, chairman na Nasu Federal University Kashere Branch Gombe State. To wannan abun da muke yi kowa ya sani cewa muna nema ne jami'an Najeriya su yi aiki. Su ma jami'an tsaron za su yi gane cewa in musu bari akai wannan abu muka samu nasara ba, ayan su bara su shiga jami'o'in gwamnati ba.
Sunana Comrade Mohammed Abdullahi daga Modowa Aduma University Yola. Gaskiya mun zo ne mu goya ma manyan mu baya last protest din da damu mu gwamnati kenan. In Allah ya in dai har ba su biya mana hakokin mu ba, to insha Allah da mu granting universities ne kuma this time around ba maganan wasa bane. Ta gwamnati gaskiya ya kamata ta ji tsoron Allah. Union kaman guda hudu ne ba inda zata ware daya ta dinga fifita daya tana barin tsoron.
Sunana Salihu Abdullahi daga Abubakar Tafawa Balewa University Bauchi, nine sakataren nasu. Dai daga cikin abin da shugaban kasa ya faɗa farkon zuwansa ya ce ba za a ƙara yin yajin aiki a jami'o'i ba. Amma abin da ba mamaki shine da aka tashi zuwa wannan albashin mu sai aka yi hababba ha karami. Aka dauki manya aka biya su mu kuma aka ware mu gefe. Wannan abun shine bai mana dadi ba. Muka fito zanga zanga mu nuna gwamnati bacin ranmu.
Yankin Arewa maso tsakiya ma ya sami wakilci daga jihar Kogi.
Sunana Muhammad Inuwa Suleiman daga Federal University Lokoja ni ne sakatari. Mun fito nan je mu zo mu karba incin mu a wajen gwamnati dan kwanaki an rike mana kuɗi na wata hudu har wa yau ba biya mu ba. Kuma mun tuntube gwamnati mun bi due process a ba mu kuɗin mu hana mu har yanzu. Kuma muna yunwa a biya mu.
A nasa bangare shugaban kungiyar Sanu Comrade Muhammad Haruna ya ce
mun kawo takardan korafin mu ne zuwa ga gwamnatin tarayya bayan zanga zangar lumana da muka yi a jihohin Najeriya gaba daya satin da ya wuce. Yau kuma muka yi babbar bikin a nan Abuja inda muka gayyato dukkan membobin mu da suke wannan jami'o'i da suke Najeriya saboda rashin cika alƙawari da gwamnati ta dauka mana na biyan mu albashin mu na watanni hudu wanda shi shugaban kasa ya ce a biya. So muka kawo wannan takarda ta korafi kuma mun nuna bakin cikin mu da kuma kukan mu ga rashin iya aiki da ita ministan kwadago ta nuna na rashin kula da ma'aikata kamar yadda ya kamata.
A bisa tara kofar fita da jami'an tsaro suka yi, comrade ya kara da cewa
wannan rashin iya aiki na jami'an tsaro musamman yan sanda, amma NDSS ai sun fahimci me muke bukata. Mun rubuta musu, mun rubuta ma gwamnati mun ce gashi mu mun zo zanga zangar lumana ne ba tashi hankali muke yi ba, amma kin san ai an ce sarkin yawa yafi sarkin karfi. Da suka ga ba sarki sai Allah, ai mutane mu sun kutsa sun shiga kuma mun yi abin da muke bukata. Wannan gwamnati na demokradiya ne, ba wanda ya sai dakle muryar talaka, kuma duk wanda ya tsare mu a hanya mu kuma zamu sai da zamu yi dashi. Gwamnatin Tinubu ya kamata ya san cewa kowa ya hayaka mutane suna wahala, ya kamata ayi amfani da basira da ilimi a duba yadda ake share hawayen talakawa a wasu kasashen duniya sai a kawo shi nan.
Allah that the commissioner of police personally tried to block him.
Shi ma shugaban kungiyar kwadago ta NLC Joe Ajeru ya zo da tawagarsa jam kadan bayan komawa dandalin Unity Fountain da shugabannin kungiyoyin Sanu nasu da Jack suka yi bayan zuwa ma'aikatan ilimi da na kwadago inda yayi alawadai da matakin da jami'an yan sanda suka dauka. Yana mai cewa a fada wa commissioner yan sandan birnin Abuja cewa idan ya kara yin yunkuri makamancin wannan za su gudanar da zanga-zangar rufe ofishinsa. Duk kokarin ji ta bangaren jami'an tsaro a yayin hada wannan rahoton da ya ci tura domin kuwa yayin zanga-zangar ma sai da suka yi wa yan jarida barazanar lalata kayan aikin su. Halima Abdulrauf, Murya Amurka daga Abuja, Najeriya.